Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da lasariyar wannan rana ta Lahadi 17 ga watan Disamba na shekarar 2023. Aisha Mu'azzi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana. Da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
To Aisha, ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwasarsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sun kira ga tsagaita bude wuta na dindindin a Gaza a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka buga a jaridar Birtaniya ta Sunday Times. Kana kasar Rasha kuma ta kusan wato ta rasa kusan sojoji 350 a Ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe, a cewar jaridar da Kyiv Independent. Kana shugabanni daga Japan da sauran kasashen kudu maso gabashin Asiya sun yi bukin cika shekaru 50 da kafa kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN a wani taron korin koli a yau Lahadi, lokacin da suka jaddada tsinkayar kungiyar ta tsaro da tattalin arziki.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, shugaban kasar Ghana ya buƙaci kamfanoni masu zaman kansu su rungumi hanyoyin zamani wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar, lamarin da ya sa masu ruwa da tsaki ke cewa
za a yi amfani da smartphone ko kwamfuta a yi wannan sadarwa. Shi zai sa a samu sadarwa tsakanin members da sauki ba ɓacin lokaci, kuma zai kawo sauƙin farashi.
Za kuma a ji irin matakin da Najeriya take ɗauka don tabbatar da baiwa jami'an tsaron ƙasar da ke filin daga kulawa da ta dace domin tabbatar da sun gudanar da hankalin aikinsu kamar yadda ya dace.
An tanada abubuwa da yawa, regular allowance nan da za su dada taimakawa. Fatan mu a yi abin yadda ya kamata.
A mahangar wata jakadiyar Reno kungiyar kasashen Ingila kuwa ta ba da bayani ne a game da yadda al'amura suka kasance a taron COP28. Yau ma muna tafa da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ta shirya kuma za ta gabatar. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwasarsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sun yi kira ga tsagaita bude wuta ta dindindin a Gaza a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka buga a jaridar Birtaniya ta Sunday Times. Duk mun iya bakin kokarinmu wurin samar da shirin tsagaita wuta ta dindindin da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa, in ji 'yan diflomasiyar guda biyu. Samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci, kuma ana da bukatar hakan cikin gaggawa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta faɗa a wata sanarwa yau Lahadi cewa a jiya asabar ma'aikatanta masu aiki karkashin shirin kiwon lafiyar Majalisar Dinkin Duniya a asibitin Shifa da ke arewacin Gaza sun taimaka wurin kai kayayyakin aiki da suka hada da na'urori daban-daban da magunguna. Ma'aikatan sojan Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa dakarunta a Jabaliya sun gano wata kofa a cikin ɗakin wani yaro da ke kai ga ramin da mayakan Hamas ke ciki. Kana an watsa bidiyon kofar da aka gano a kan yanar gizo. Kasar Rasha ta rasa kusan sojoji 350 a Ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe, a cewar jaridar da Kyiv Independent. Jaridar ta ce babban hafsan sojan Ukraine ya faɗa sa'o'i 24 da suka gabata cewa an rasa sojoji 346 da guda 70 da suka hada da mutane ko kuma sojojin da suka mutu 1,250. Bugu da ƙari, rahoton jaridar ta ce Rasha ta yi asaran tankoki 5,739 da motocin sulke 10,766 da tankokin mai. Haka zalika ta yi asaran makaman atilari 8,037 da makaman roka 923 da makamai masu linzami 609 da jiragen yaƙi 324 da jirage masu saukar ungulu 324 da ma jirage mara matuƙa da suka kai 6,278 sai kuma jiragen ruwa wato da suka hada da manya da kananan 22 da kuma jirgin ruwa guda mai tafiya karkashin ruwa. Burtaniya ta yi tsokaci akan sanarwar da Rasha ta bayar a wannan watan cewa wato yankunan Ukraine da dama kamar Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporizhia za a hada su a cikin kuri'ar zabe ta shugaban kasa a watan Maris mai zuwa. An kara yankunan kuma a cikin yankunan wato zaben yankuna na Rasha da aka gudanar a cikin watan Satumba. Shugabanni daga Japan da sauran kasashen kudu maso gabashin Asiya sun yi bikin cika shekaru 50 da kafa kungiyar kasashen na gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice a wani taron koli a yau Lahadi, lokacin da suka jaddada tsinkayar kungiyar kan tsaro da tattalin arziki da kuma mutunta tsarin bin doka da oda yayin da ake fama da tankiya da China akan tekun yankin. A baya hulɗar tsakanin Japan da ƙungiyoyin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN ya fita alaƙa ne akan shirin Japan na raya ƙasashe masu tasowa a wani ɓangare saboda damuwar da ƙasashen ke da ita akan ayyukan da Japan ta gudanar lokacin yaƙi. Amma wannan lokacin hulɗar ta fi mai da hankali ne kacukan akan tsaro, lokacin kuma da ake ƙara samun tankiya akan tekun kudancin China, yayin da ita ma Japan din ta bada ta ko kuma a wannan lokacin ta ɗauki mataki da akan yankin ƙasashen Pacific da kuma samar da kyakkyawar alaƙa. A wata sanarwa haɗin gwiwa, shugabannin sun yi kira ga ƙarfafa cin amfanin juna ta hanyar ƙawance da kuma yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya a yankin Indo-Pacific. Sun kuma kira ga samar da ci gaba mai yawa a yankin da kuma haɓaka musayar mutane tsakanin matasa. Kishidi, shugaban Japan, yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo, wanda ke zama shugaban ƙungiyar ASEAN na wannan shekara.
To, baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran nan da wani ɗan lokaci, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. Yayin wata bita da ta saba yi a duk ƙarshen shekara kan harkokin kasuwanci a ƙasar Ghana, mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana irin nasarar da ƙasar ta samu a fannin kasuwanci wanda ya aza ƙasar gaba akan fagen kasuwanci a Afirka tare da bunƙasa tattalin arzikinta ta hanyar amfani da tsarin digital. Ga dai Ridwan Abbas da cigaban labarin cikin wannan rahoton.
As we embrace the progress made, including infrastructure.
Yayin da muka rungumi ɗaukaka da muka samu haɗa da cigaban gimshikai, karkata ta hanyar amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa da izawa gaba a fagen fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire, ya zama wajibi mu yadda a aza mu kan tubalin tafiyar farfaɗowa da ke gaba. Kamata ya yi a ɗauki AMCFTA a matsayin jigo na bunƙasa tattalin arziki, kuma ta ƙalubalantar da ya yi mana mu yi amfani da wannan damar da aka ba mu isa gimshikinmu. Ina albishir na makoma inda Ghana za ta yi tsaye a kasuwar tiridin duniya. Da ya somo a kan tsarin samun rance na mutane ɗaiɗaiku, mataimakin shugaban ƙasar cewa ya yi harkoki da mutane ɗaiɗaiku za su samu damar karɓar rance cikin sauƙi in tsarin ya soma aiki sabuwar shekara. Wani abin da ba mu da shi a halin yanzu a Ghana shi ne tsarin samun rance, wadda ejensosin rancen za su san abin da za su yi, amma yanzu da haɗin kan bankin sakiya ina jin mun yi kusa. Sabuwar shekara za mu gabatar da tsarin ga ɗaiɗaikun mutane a nan Ghana, kuma hakan zai ba mu damar bambanta tsakanin mutane ɗin. Kuma akan haka ne na ce tsarin na ɗaiɗaita ba da rancen zai yi amfani da garaka da a matsayin mafaka. Ganin yadda da shi ake sauƙin gano kuwa shi ne zai buɗa hanyar samun rance. Babban jami'in cibiyar zuba jarin Ghana Yofi Grant ya ce fagen kamfanoni masu zaman kansu na ci gaba da zama ƙawaye masu muhimmanci wurin jagoran ƙudurin ƙasar da tafi ƙarfin cin bashi. Ya buƙaci masu ruwa da tsaki a cikin masana'antu su dira akan yin amfani da fasaha da irin damar da African Continent Continental Free Trade Area ta bijiro da su cikin harkokin kasuwancin su.
We are gradually transforming and Ghana has been seen as a destination in Africa.
Yake a hankali muna farfadowa kuma ana daukan Ghana tamkar masaukin Afirka dake da babban damar zabur da makoman fasahar Afirka. Yau fasaha na taka muhimmiyar rawa a harkokin kasuwanci yayin da ake amfani da dandalin sada zumunci, social media suna tallata hajojin su. Yayin da muka sa ido akan AfCFTA, ku bari mu tuna cewa shi fa Free Trade Area din nan ya bada babban dama ga kawaye cikin muhallin mu. Sufyan Abdulrahim ya nakalci kasuwanci ta amfani da na'ura mai kwakwalwa, ga abin da yace.
Ciniki tsakanin membasin AfCFTA zai yi sauki domin fasaha zai kawo sauki na sadarwa tsakanin members. Sadarwa tsakanin members za a yi amfani da smartphone ko computer a yi wannan sadarwa. Shi zai sa a samu sadarwa tsakanin members da sauki ba ɓacin lokaci, kuma zai kawo saukin farashi. Credit scoring system shi wani abu ne da yake zai rike data. Koyaushe ka je banki za ka nemi rance, za a duba shin wannan mai karɓar rance shi ne wa, wani ne da yake in ya karɓi rance yana biya, in yana biya kan lokaci ya kamata a bashi rance. Credit scoring system shi ne abin da zai nuna mawa wannan, zai kawo sauki sosai da yake. In ka karɓi rance ba ka biya, gobin ka ji neman rance ba za a baka ba.
Newmont Ghana Limited a Half South aka zaɓa kamfanin da yayi lamba 1 a kyautar Club 100 in Ghana. Stockholm Ghana ce ta zama kamfanin sadarwa na ɗaya da kuma ta ci kyautar iya kurɗa da kastamomi. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga baba da ci gaban labaran duniya.
A yau Lahadi, kasar Chad ta gudanar da zaben raba gardama kan sabon kundin mulkin tsarin mulki na kasar, wanda ake ganin da wuya ya dinka barakar tsakanin gwamnatin sojin kasar da kungiyoyin adawa da ta haddasa rikicin siyasa da na tsaro a kasar da ke cikin kasashe mafi talauci a duniya. Hukumomin sojin kasar sun kira zaben da wani muhimmin mataki da zai kai ga gudanar da babban zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa, wani da daddan alkawarin komawa ga tafarkin demokradiyya tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021 bayan kashe shugaba Idris Deby a fagen daga a yaki da ake yi da 'yan ta'adda. Kundin tsarin mulkin da aka shirya zai ba 'yan majalisun ƙananan hukumomi da majalisun sarakunan gargajiya a unguwanni cikakken iko da ma wasu sauye-sauye da za a gudanar. Amma wasu ƙungiyoyi 'yan adawa da 'yan tawayen ƙasar sun kira da ka a ɗigi kada a yi zaɓen ko kuma su ƙauracewa zaɓen. Sun ɗora ayar tambaya akan 'yancin gudanar da aikin hukumar zaɓe, wanda suka yi watsi da sabon kundin tsarin mulkin, wanda suka ce ba a ji ra'ayoyinsu ba, wanda suke da ra'ayi na maida ƙasar ta tarayya. A ƙarshe, tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya faɗa a jiya Asabar cewa ba za mu zaɓi jam'iyyar African National Congress ANC a taƙaice ba, wadda take mulkin ƙasar a babban zaɓen sabuwar shekara. Jam'iyyar ta ANC ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmayar samarwa al'umma Afirka ta Kudu 'yanci daga mulkin wariyar launin fata. Ita ce take mulkin ƙasar tun zaben farko da aka yi bayan mulkin wariyar launin, wanda ya kawo gwarzon ɗan siyasar Nelson Mandela akan ƙarƙar mulki. A wannan lokaci jam'iyyar ANC na fuskantar kalubaloli. Wani ƙuran jin ra'ayi a kwana-kwanan nan ya nuna tana yiwuwa ba za ta samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u da za a yi a zaben baƙi ba, lamarin da ya tilasta mata kafa gwamnatin haɗaka domin ci gaba da riƙe mulki. Zuma ya faɗa wa 'yan jarida cewa ANC da shugaban ƙasa na yanzu Cyril Ramaphosa suna yiwa farar fatan mulkin mallaka aiki ne. Zuma ya ce zai mara wa sabon jam'iyya baya, wanda aka mata suna da reshen soja na ANC, wanda yanzu ya balle daga ANC din.
Baba Yakubu Kamakeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka, kuma ya kawo nan ofishin muryar Amurka, shugaban kwamitin tsaro na kungiyoyin tsaro na Afirka, Sha'aban Ibrahim Sharada, ya shidawa Ibrahim Kalmasi Garba cikin wata hira da suka yi irin matakan da gwamnatin Najeriya take kokarin dauka don tabbatar da cewa jami'an tsaro, musamman waɗanda suke filin daga, sun samu kulawa da ta dace.
Wasannin honorable haƙila yau dai akan wannan kokari da kuke na ba da shawarwari, ya kuka ga batun sai kaga sojoji an tura su daji suna ta korafi game da rashin biyan su haƙoƙin su, kuma suna rike da bindigogi, kuma can kaji sun tafkata asa saboda wata kila na da nasaba da kokarin ciyar da iyalin su. Shin akwai wani abu da za ku yi na ganin cewa in aka tura su yaƙi ko da Boko Haram ko da kidnappers ko da waye, sun yi abu tsakanin su da Allah?
A to shi yasa ma nake ganin kasafin kuɗi da aka yi na bana, ma'aikatar tsaro ta defense ita ce wacce ta fa kowa kuɗi. Da muka duba budget din koyo da safe, na duba copy ta internet sai naga cewa an tanada abubuwa da yawa, regular allowance na regular allowance, waɗannan da za su dada taimakawa. Fatan mu a yi abin yanda ya kamata, musamman shi ministan tsaro mai girma gwamnan jihar Jigawa tsoho Malam Badar Abubakar Dattijo ne, kowa ya san shi wajen calculator. Duk abin da za a yi sai an buga a calculator sai da yake gwamna ya Jigawa. So muna fatan za a yi, zai sa ido da amfani da hikima da karfin gwiwa da yanda ake da yaqini akan cewa adali ne. Za a samu sauyi sosai a cikin harkar ma'aikatar tsaro. Haka shi ɗaya dan uwan nasa gwamnan jihar Zamfara. Duka muna fatan insha Allah tunda matsalolin nan mu suka shafa, an dauki dukkanin matsalolin nan an bamu. An bamu ministocin tsaro, an bamu ministocin yan sanda, an bamu ministocin lafiya, an bamu ministocin ilimi. Ina ganin abinda za a yi mu arewa kenan. Su ne manyan matsalolin mu, kawai sai kuma mu haɗu mu faɗa wa kanmu gaskiya domin mu ga cewa mun fitar da mara da kunya dora daga inda aka tsaya.
To honorable Sha'aban, watakila akwai wani abu da ya kamata mu tambaye ka akai da ba mu tambaye ka ba, kana iya cewa wani abu akai?
Kawai fatan mu dai Allah a ci gaba da addu'ar Allah ya bamu lafiya da zama lafiya, kuma kamar yanda kai kake zaune a Turai kuke jin daɗin rayuwarku, kuke tabbatar da adalci a tsakanin al'umma da gwamnati, to dole ne fa sai mu ma mun gyara, sannan Allah zai gyara mana. Shugabanni suna kallon mu, su ma suna so su ga halayen mu. Yau ko yara ka tadda akan hanya, ka dauki kuɗi ka ba su, su bai su raba, an ba a yi wasa ba, ɗayan guduwa zai. To sai mun canja alƙiblar mu, mun mai da mun koma ga Allah subhanahu wata'ala, mun ji tsoron sa fiye da komai, kuma mun yarda da taimakon juna, bai shi ya taimaki wanda bai da shi. Wanda aka bashi amanar mutane ba su haƙƙin su, wannan kenan abin da ya kamata a yi.
Honorable Ibrahim Sharada kenan tare da ahirar shi da Ibrahim Kalmasi Garba. Sai kuma labarinmu na gaba wanda zai dawo da mu nan Amurka. A makon nan ne aka kammala taron sauyin yanayi kan al'amuran sauyin yanayi, wato COP28, wanda aka ya gudana a birnin Dubai. Wasu mahalarta taron sun yi na'am da irin nasarori da aka cimma wurin taron na bana. A cikin wata hira ta musamman da babban wakilin muryar Amurka Peter Clotty, babbar sakatariyar kungiyar ƙasashe renon Ingila Patricia Scotland ta yi bayani a game da abin da ta ayyana da rashin baiwa ƙasashe masu tasowa dama, musamman ma wajen cin moriyar kuɗin da aka tanadar don magance matsalolin sauyin yanayi. Ga yadda hira ta su ga abin da take cewa.
We have to celebrate the fact that within 12 months to have got it from agreement to conceptualizing and having a fund.
Wajibi ne mu yi farin ciki game da cewa a cikin watanni 12 mun cimma wata matsaya, mun tashi daga kulla yarjejeniya har mun kai matakin yin nazari kan hanyoyin samar da waɗannan kuɗaɗe da ake bukata. Wannan nasara ce babba. Alƙawarin da ƙasashe suka yi na bada dala miliyan 726 ya zuwa yanzu shi ma nasara ne. Sannan kuma har ma a ce wai haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bayar da dala miliyan 100 na farko, wannan gagarumar nasara ce.
However, having said all of that, we know it is just a drop.
To ko da yake duk da waɗannan alƙawura da aka yi bai fi wani ɗan kaso da bai taka karaya kariya ba daga cikin yawan kuɗin da muke bukata. Abin da muke bukata a zahiri ya kai ₦1.5 trillion domin cimma gaci daga nan zuwa shekara 2030. Idan kuma kai la'akari da yawan kuɗin da muke bukata domin ƙasashe masu tasowa su kai ga cimma manufar daina fitar da gurɓataccen hayaƙi, wato net zero, to za mu buƙaci trillion kuɗi a kowace shekara tsakanin yanzu zuwa shekara ta 2050. Muna kuma sanar da cewa gudunmawar da ƙasashen da suka fi fuskantar matsalolin sauyin yanayi suke bayarwa wajen gurɓata muhalli shine mafi ƙaranta. Saboda haka ƙasashen G20 ne suke da alhakin kaso 80 cikin 100 na gurɓataccen iskar da ake fitarwa a duniya, wanda ya gaza kaso 5 cikin 100 da waɗancan ƙasa na farko suke da alhakinsa, musamman ma ƙananan ƙasashen tsibirai da ke kudancin duniya. Wannan shine halin da muke ciki a zahiri. Sannan idan muna neman a yi adalci wajen tabbatar da cewa ƙasashe sun ba da gudunmawar kuɗi na kwatankwacin irin rawar da suke takawa wajen gurɓata muhalli, wato climate justice, wajibi ne mu daɗa ƙarfi.
Climate justice, we're going to have to do better and do more.
Patricia Scotland kenan, babbar sakatariyar ƙungiyar ƙasashe renon Ingila a wata hira da Peter Clotty. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Nima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan wani batu da aka yi ta yayatawa a dandalin Twitter, wanda aka canja wa suna zuwa X a yanzu, kan yadda wata budurwa ta auri tsohon mijin ƙawarta bayan wata shida da mutuwar aurensu. Batun da ya ɗare teburin Trends, inda ake jera batutuwan da suka fi jan hankalin al'umma a Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Wannan lamari dai ya jawo muhawara mai ƙarfi akan yadda wasu matasan arewa ke mayar da hankali wajen yayata ababen da bai kamata ba, saɓanin yadda takwarorinsu na wasu sassan ƙasar daban ke bada fifiko ga al'amuran da suka fi ciwa al'ummarsu tuwo a ƙwarya, da zammar aika saƙonni masu ma'ana na jawo hankalin gwamnati da neman kawo sauyi a ƙasa baki ɗaya. Wasu masu fafutukar kawo sauyi da canja tunanin matasa a kafofin sada zumunta sun sha jaddada cewa kamata ya yi matasan arewa su fi bada ƙarfinsu ga tunanin jawo hankalin gwamnati akan samun fita mai ɗorewa ga matsalar rashin tsaro, sace-sacen ɗalibai, durƙushewar tattalin arzikin yankin, rashin ingancin ilimi, ɓangaren kiwon lafiya, tada matattun masana'antu da dai sauransu cikin gaggawa, a maimakon bada ƙarfi ga ababen da ba za su kawo ci gaba ba a cikin al'umma. Shin ina matsalar take? Ga bayani daga wani mai kishin arewa.
Sunana Abdulhamid Muhammad Hamid Talban Zungur. To, bisa na fahimta, wannan abu yana zuwa ne yanayin yanda ake samun kai a kafofin sada zumunta. So za ki ga idan aka sami abu guda ɗaya a yi ta kan yayata shi, kuma ba shi ne abin da ya kamata ya jawo ci gaba ga jama'a ba. Ya kamata idan an sami abun ma ya kyautu a ce a tsaya a ga me ya kamata a yi. In wanda ya kamata a yayata ne sai a yada shi, in wanda bai kamata ba ko sai a rabu da shi. To, yawanci kuma da rashin yin wani takamaiman abun yi, yau inda a ce matasa suna da abun yi, ba ma za a dinga tsayuwa akan abun da bai dace ba a yi ta kan yi. Wani za ka ga tun da garin Allah waye bai da wani abun yi, sai dai duba wayar ne in ya ji labarin da bai dace ba ya dora. So ya kamata a ce matasa a koma kan hanya a sami abun yi. To, idan gwamnati ba za ta iya daukan kowa ba, ai akwai sana'o'i. So mu yawanci matasa aka raina sana'a, sai ki ga wani idan yana da Allah misali naira 10,000 zai iya yin jarin abun da zai yi, amma sai ga ya kasa yana hangen wanda yana da miliyan 1 ya ce shi ma sai ya sami miliyan 1, inda kuma dai sami miliyan 1 ne ya gaya masa wahalhalun da ya samu har ya kai ya samu miliyan 1, sai ga ba zai iya ba. So inda a ce za a koma kowa ya nemi sana'an yi, ba sai ka jira gwamnati ba, tunda gwamnati an mata yawa.
Ga kuma abin da wasu matasa masu mu'amala da kafofin sada zumunta ke cewa kan yadda za a shawo kan matsalar rashin maida hankali akan batutuwan da suka fi muhimmanci ga arewacin Najeriya a kafafen.
Sunana Zainab Muhammad Anani. To, ni a gani na, idan muna son mu shawo kan matsalar rashin maida hankali ga batutuwan da suka fi muhimmanci a kafafen sada zumunta, to dole sai mun yi amfani da kafafen sada zumuntan ta hanyar da ya dace. Mafi akasari idan matasa na yawo a kafafen sada zumunta suka ci karo da batutuwa masu muhimmanci, misali yadda za a shawo kan akan matsalar rashin tsaro ko kuma a'a wani muhimmin labari da ya shafi rayuwar dan adam sai kaga an wuce waɗannan labarin amma idan aka kawo batutuwan gulma ko wata ta kwace mijin wata ko wata ta saka tufafin da bai dace ba sai kaga matasa suna targyargen tofa nasu albarkacin bakin ni ba na tunanin wannan daidai ne ya kamata matasa su fi mai da hankali akan abubuwan da suka fi muhimmanci mu yi koyi da ƴan uwanmu dake wasu sassa na kasar nan yadda suke amfani da kafafen sada zumunta domin nishadi da kuma shawo kan matsalolin da ya shafi rayuwarsu yadda suke amfani da kafofin sada zumunta wajen ganawa da shugabannin kasar nan a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sannan kuma nuna halin ko in kula da muke yi idan muka ci karo da wasu labaran da suka danganci matsalolin tsaro musamman ma idan babu ƴan uwanmu na jini a cikin waɗanda matsalar ta shafa ba abu bane mai kyau sabanin kudancin kasar nan da idan abu ya samu mutum daya tak to duk za su hada kai su yaki matsalar ta hanyar kafafen sada zumunta wasu lokutan ma ba sa duba bambancin yare ko addini har sai gwamnati ta amince da bukatunsu sannan fa za a samu zaman lafiya to ƴan uwana matasan arewacin Najeriya ina kira da mu hada kawunanmu sannan mu yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyoyin da suka dace ba kawai mu tsaya a gulmace-gulmace da aibata junanmu ba
sunana Khadija Ishaq Bawa to ni dai a tunanina abinda za a yi dan a canza tunanin matasan arewa towards yin positive postings inda za su yi taimakon mu a rayuwa shine a koma baya tun farko a sake re-strategizing din already akwai waɗannan cultural stereotypes inda muke amfani da su suka riga suka sha kan mu yanzu shi dan arewa wani lokaci ya fi bada priorities akan abubuwan da ba za su gina al'umma ba kuma major abin da yake jawo wannan tunanin da aka riga aka dasa mana ai zaki iya duba maganar political psychocracy idan kace zaka tashi kai magana akan abu sai a koma baya a duba a ga shin kai dan wani ma jam'iyya ne tukunna ko kuma a kicking against it a ce kana so ayi amfani da kai dan a bata gwamnati so mu fitar da maganar siyasa maganar al'adunmu daga cikin mind din waɗannan matasan ba idan har za a cire waɗannan tunanin a cikin zuciyoyin matasa a ce kawai aiki za a yi tukuru domin an ga ya kamata a taimaka wa arewa ayi amfani da waɗannan matasa wurin pushing important messages to ina ji shine lokacin da zamu iya cewa we are ready for amfani da social media domin canza arewa so ya kamata a koma baya a fara wato beta kenan trainings da retrainings da kuma orientation na mu matasan arewa akan irin waɗannan abubuwa a samu networks masu ƙarfi waɗanda za su rika zuwa misali a ce state ana zakulo masu kokari wajen amfani da irin waɗannan social media sannan kuma ana strategizing yanda za a mai pushing sako ya je da kuma yanda za a hada kai ina ganin idan an yi amfani da irin waɗannan abubuwa za a iya cimma buri wajen posting positive sakonni da za su taimaki arewa
kafofin sada zumunta sun sauya ainihin yadda mutane a faɗin duniya ke sadarwa na yau da kullun inda suke tasiri matuƙa ga dukkan bangarorin rayuwa ciki da tsarin tafi da gwamnati fasahar bayanai akan kasuwanci cinikayya sufuri da dai sauransu inji masana a fannin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
to an gaishe ki Halima Abdulrauf wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice
to Aisha a takaice ministan harkokin wajen Burtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sun yi kira ga samar da bude sagai wato shirin bude sagai tauta ta dindindin a Gaza a wata sanarwa haɗin gwiwa da aka buga a jaridar Burtaniya ta Sunday Times duk mu iya bakin kokarin mu wurin samar da shirin tsagaita wutan ta dindindin da zai kai ga samar da zaman lafiya mai dorewa in ji yan diplomasiyar guda biyu samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci kuma ana bukatar hakan da wuri kasar Russia ta rasa kusan sojoji 350 a Ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka gabata a cewar jaridar The Kyiv Independent jaridar ta ce babban hausan sojan Ukraine ya fada cikin sa'o'i 22 da suka da hudu da suka wuce cewa sojojin Russia wato 346 da 70 ba a gansu ba akwai kuma 1250 da suka mutu
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na
na ranar yau Lahadi. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9 agogon Najeriya, 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana da GMT. A sake jin mu da shirin mu na dare kuma na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona wa Mai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni, sai wanda ya sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku ƙara sauni lafiya. Ma'assalam.